العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوضع مساشد رسينا أثناء سبعين أتكن كراتمنا صحيح الإمام البخاري yau bakwai ga watan Rajab hijira ta 1439 wanda wannan rana ce daidai da 25 ga watan 3 shekara ta 2018 ta miladiya. Zamu tashi babi na 5 a cikin kitabu tayammum, shine babu tayammumi lil wajhi wal kaffain. Na'am. Now, Imam al-Bukhari yace babu tayammum lil wajhi wal kaffain, babin yin tayammama, lil wajhi wal kaffain, ga fuska wal kaffain da kuma tafin hannu guda biyu. Wato wannan ma'ana sifar tayammama shine shafa ga waɗannan gabobin, wato abin da ya tabbatar da wannan. Na'am. Na'am, wannan ya kawo hadithin Abdurrahman ibn Abza wanda muka karanta shi a wancan makon. Al-Hajjaj a wannan isnadin shine Hajjaj ibn Minhal al-Basri, malamin Imam al-Bukhari. Sauran isnadin kuma duk mun karanta shi a darasin wancan makon. Abdurrahman ibn Abza yace qala Ammarun bihadha, Ammar ya faɗi wannan. Shine ya wato yayi ishara wannan shine sababin istimalin qaul da ma'anar aiki. Sai ace qala bi yadihi, wato yayi ishara da hannunsa. Ai qala bi hadha, ma'ana yayi ishara da wannan. To shine abinda yayi ishara da shi shine za a bayyana a fadin sa. Yace shuba sai ya daki ƙasa da hannayensa guda biyu, ya buga ƙasa da hannayensa guda biyu, sannan ya kusantar da hannuwan nasa guda biyu zuwa bakinsa, sannan ya shafa fuskarsa wa kaffaihi da hannuwansa guda biyu. Haka ya kawo wawu ba tare da tartibi ba, ba tare da tartibin wanne za a fara wanne kuma zai biyo baya ba. Wanda yake nuna kan cewar babu babu wani abin da ya ayyana, sai dai sunna shine sai dai waɗansu malamai sun soyar da a fara da fuskar sannan a biyar da hannu, saboda ita aka fara ambato. Duk da yake in aka ambace ta da wau, ba yana nuna kan cewa sai an yi wannan tartibin ba, amma malamai sun soyar da wannan kamar yadda yake a masabar Malik rahmatullahi alayhi. Na'am. النظر ابن شميل يتي نعم اخبرنا شوبا يا ابا يا زن ثمن دغ الحكم يتي ناجدر ابن عبد الله ينا شوى دغ ابن عبد الرحمن ابن ابزا الحكم يتي احديث سا نيما ناجي وانا حديث دغ ابن عبد دغ دان عبد الرحمن دغ بابنسا yace yace Ammaru yace sai ya fadi shi da wannan isnadin. Na'am. Ya kawo wannan ne dan fa'ida ya nuna cewa Al-Hakam ya ji shi da wasiqa, sannan daga baya kuma ya ji shi mubasharatan daga shi malamin da ya ji daga malamin malamin nasa, shine Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza. Da ya ji shi daga Zar ibn Abdullah, daga baya kuma ya ji shi sannan kuma ya tabbatar cewa shi ma ya ji hadisin da kansa daga Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza. Na'am. 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 Na'am, daga dan Abdurrahman, daga dan Abdurrahman ibn Abza shine Sa'id an abihi daga babansa. Ya cewa shi ya halarci Sayyidina Umar. Alhali Ammar yana ce da shi mun kasance a cikin mun kasance a wata wato dali'a wato ita ce a wata karamar runduna wanda aka tura su kai hari sai dumu biyun muka yi janaba wa qala tafala fihima shi kuma a cikin nasa hadisin yace wa tafala fihima yayi tofi a cikin hannuwan nasa duk dai wanda yake nuna cewar wato abinda za a kakkabe wannan kasar kaga yazo da riwayar hurawa sannan kuma yazo da riwayar kusantarwa ya zuwa ga bakin sa sannan wannan kuma yazo da riwayar wa tafala fihima duk na fassara abinda ya tabbata wanda Imam al-Bukhari ya kulla babin a babin da ya gabata shine wato al-mutayammum hal yanfuhu fihima shi me yin taimama zai hura hannuwan nasa guda biyu dan ya kakkade wato ka tsakuwa ko wani abu wanda yake mai cutarwa to ko tafala ko tofawa ma shi ma tofin ai shine fitar da iska da karfi idan mutun yayi duk da yake wanda zai yake nuna cewa maqsudin shine wato a kawar da abin da zai iya cutar da mutum a wanda yake zai iya makalewa da hannunsa yayin da ya tsora da yayin da ya sanya hannun akan kasa na'am 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 daga Abdurrahman ibn Abza yace Ammaru yace ma Umar yace sama aktu nayi burgima a cikin kasa fa ataitu annabiyya sallallahu alaihi wasallam fa yanzu ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace yatikal wajhu wal kaffan fuska da tafukan hannaye sun ishe ka ma'ana shafa su ya ishe ka to wannan shi yasa Imam al-Bukhari ya yanke bai ishara da bai kulla babin da ayat tambaya ba kamar yanda yake yi akan matsala wanda take akwai sabani idan matsala akwai sabani Bukhari sai ya kawo tarjumar da ayat tambaya amma nan ya yanke tare da cewar akwai sabani saboda nuna cewar dalilin abin dalilin wannan kaulin karfin sa ya kai da ba za a saurari wani kauli da ya saba masa ba shi yasa sai yayi jazama wato ma'ana taimama ta isa musamman wannan nasbi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace yasfikal wajhu wal kaffan shafa fuska da tafin hannu ya ishe ka saboda duk wanda ya wajaba sama da haka sai dai ya kawo shi ta fuskar istishbabi amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shine wannan wato hadisi biyu ne suka inganta na sifar taimamar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin na Abdurrahman ibn Abza da kuma hadisin Abu Juhayn wanda ya gabata hadisin Abu Juhayn kamar yanda ya gabata shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sa hannunsa a jikin bango yace fa masaha bi wajhihi wa yadayhi ko sai ya shafa hannunsa a sai ya shafa fuskarsa da hannuwansa to hannu zai iya daukan daga zai iya daukan zuwa tsintiyar hannu zai iya daukan zuwa gwiwa zai iya daukan zuwa kafada duk zai iya daukan hannu saboda kaga hadisin Abu Juhayn ya zo mujmal a dunkule ba tare da bayani ba amma wannan hadisin na Ammar annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma yakika an taqula bi yadayka hakaza yace ya ishe ka kai haka da hannuwanka sai ya sa hannunsa a kasa sannan ya karkade sannan ya hure abinda ke ciki ya shafa fuskarsa ya shafa tafukan hannunsa kaga ya fassara wancan hadisin na Abu Juhayn to da wannan sune kawai hadisai guda biyu da suka tabbata dukkan wani wanda ba waɗannan hadisan guda biyu ba in ma hadisi ne da'ifi wa in ma hadisi ne wanda yake an yi sabani tsakanin ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsayar da shi akan sahabi kamar na Abdullahi ibn Umar kamar yadda ya zo a cikin muwatta Abdullahi ibn Umar yana taimama har zuwa wato gwiwar hannunsa zuwa mirfaqaini yake taimama amma wannan fi'ilin aikin Abdullahi dan Umar ne bai ɗaukaka shi wanda duk ya ruwaito shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuskure a riwayar sa saboda haka kaga kuma ita hujja tana tabbata ne da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman yayin da ya zamanto sahabi waɗansu sahabban sun saba masa kamar Ammar shi Ammar ya saba bisa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bisa abinda ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka hujja wajen taimama shine mutun ya shafa yayi ya wajen shafar hannu zuwa tsinkiyar hannu kawai shine tafin hannu kawai mutun wato tsinkiyar hannu zuwa tsinkiyar hannu kawai mutun zai shafa amma zuwa wannan kuma shine matabar malaman hadisi ita ce matabar Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahuya da malaman Shafi'iyya waɗanda suke malaman hadisi irin su Ibn Khuzaima su Imam Malik da Imam Shafi'i sun tafi cewa za a yi taimama ya zuwa ga gwiwa ya zuwa ga mirfaqain ya zuwa ga gwiwar hannu saboda wannan hadisin na Ibn Umar to amma hatta a wajen Imam Malik mustahabbi ne a wajen sa domin an tambaye shi kamar yadda zo a riwayar Ibn al-Qasim idan mutum yayi taimama zuwa ga tsintsiyar hannu zai sake sallah yace ina so masa ya rama sallah fil waqti matsawon lokacin da bai fita ba to duk inda Malik yace mutum ya rama sallah matsawon lokacin da bai fita ba ya nuna ramuwar ba dole bace mustahabbi ce to da haka ne aka dauki kan cewa yin taimama zuwa ga gwiwar hannu hatta ita ma kanta a matabar Malik mustahabbi ne amma kage dai wannan hadisin ya nuna taimama saukin ta ya isa iyakar tsintsiyar hannu kawai za ta shafa to abin da yasa Imam Al-Bukhari ya yanke hukunci kenan yace babu tayammumi lil wajhi wal kaffai yin taimama ga wato ga fuska da kuma wato tsintsiyar hannu na'am Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi kenan na'am na'am نعم يتي شهدت عمر ناهل ارشي سيدنا عمر فقال له عمار في عمار يتي مسا وساق الحديث يقرر حديثا حق الشنفة نعم قال عمار عمار يتي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض في النبي صلى الله عليه وسلم يا سن يهننسا قسا وتبجي قسا دهننسا بيدهننسا ينا نفل جنسي كنا فمسح وجهه يشاف فسكسا وكفيه دتافكا هننسا to duk waɗannan riwayoyi ne na hadisi daya amma ya ruwaito su da asani daban-daban wanda yake domin ya nuna cewar wannan shine hukunci kuma hadisin nan da dukkan riwayoyin sa lafazin abin da yake nuni kenan gare shi waɗanda suke cewar za a yi taimama har zuwa gwiwar hannu suna cewar sai a yi kiyasi alwalama ba zuwa gwiwar hannu ake wankewa ba to taimama ma a yi tunda dai an ce hadisin abu qur'ani cewa akai fadribu fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum wa aydikum bihi wa aydikum min aka ce famsahu bi wujuhikum ku shafa fuskokinku wa aydikum da hannuwan sai ce to tunda an ce hannuwa ne kuma a alwala an ce hannuwan ila almarafiqi to taimama ma ta zamanto ila almarafiqi suka ce wannan shine kiyasi wato suka yi kiyasin taimama akan alwala tunda alwala ana wanke hannu har zuwa gwiwar hannu to tunda taimama ma tsarki ce sai a shafa hannun har zuwa gwiwar hannu to shine wannan me za a ce ma wannan kiyasin to kiyas ma'an nas ne kenan ina wanda muke na qawadihul qiyas an fasidul i'tibar ahsan shine suke ce maka fasidul i'tibar yayi abinda ba a yi a wajen ba a kiyasi in nasi ya zo saboda haka idan ka je kai kiyasi kai riga malam masallaci sai a ce ba za a karba ba fasidul i'tibar ba a lura da shi saboda nasi ya zo dan me zaka je ka ce zaka yi amfani da kiyasi zaka kiyasta abu bayan ga nasi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma an aka ce da aka ce a cikin alwala in haka ne in dai kiyasi za ka yi sai ka ce sai an buga kasa an shafa kafa ko ba haka ba to shi kuma qur'ani ya watsar da wannan saboda kaga aslan ya nuna babun babun kiyasi bane shi sai mama asali ne da kan kanta ba kiyasin ta ake akan wani abu ba abinda nafsi yazo sai ya zama to asali ne akan kansa ba kiyasin ta ake akan wannan ba shi yasa kaga waɗanda suke sukan salati tasbih cewa salati tasbih ta saba sauran salloli saboda suna ganin bar hay'ar ta ba irin hay'ar sallan sauran salloli bane dan za a yi sallah ba za a yi tahiyya ba sai a raka'a karshe ga ta kuma ba wutiri ba kuma ga zikiri khas da aka sanya da adadi khas adadi ke bantacce a kowane sujda da ruku'u sai suka ce wannan ta fita daga hay'ar sallah to ai abin da ya tabbata in dai hadisin ya tabbata ta zama to asali akan kashin kanta ta zama to asali a kashin kanta ta samu gindin zama to aka ce mama take na'am yace babun afaidu tayyib babi da yake cewa afaidu tayyib wato abin da ke doran kasa at-tayyib mai tsarki wudu'ul muslim ruwan alwalan musulmi ne yafihi min alma yana wadatar da yana wadatar da shi daga amfani da ruwa wato kasa tana wadatar da mutum da amfani da ruwa kamar yadda wato ita ma abayin tsarki da ita ce kamar yanda ruwa yake abayin abin yin alwala da shi wannan haka yake wannan nassi ne na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin abi dhar الوضوء الصعيد الطيب وضوء المسلم اذا لم يجد الماء ولو 10 سنين وتقس باين قسا وند yake mai tsarki abin yin alwalar musulmi ne idan bai samu ruwa ba ko da shekara 10 ne wato da mutum zai shekara 10 yana taimama da kasa in bai samu ruwa ba shikenan yayi ya bauta ma Allah da nassin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam nassin hadisi ne mudibo ai mubalaga ne la mafhuma lahu abinda ake mubalaga akan sa babu mafhumi ba yana nufin in ya ketare 10 to shikenan kuma sai daina sallar ba ko kuma ya daina taimamar tunda bai samu ruwan ba ana cewa idan dai bai samu ruwa ba ma'ana ko da lokacin ya tsawaita ya kai har shekara 10 wanda yake wannan sabanin al'ada ne ya zai a ce mutum ya yi shekara 10 bai samu ruwa ba abinda ake ce ma mubalaga ne isa matuƙa wajen nuna cewar na wajen nuna wadata wato takaituwa da amfani da yin taimama a maimakon alwala idan dai ba a samu ruwa ba komai tsawon lokacin na'am wannan hadisin Tirmidhi ya inganta shi da Ibn Hibban da Ad-Darqutni Al-Hasan al-Basri yace taimama na'am taimama tana wadatar da shi matsawar da yi tsarki matsawar da yi kari ba wato idan mutum yayi taimama matsawar taimama bata kare ba da abin da yake kare alwala to nan taimama ta ishe shi zahirin wannan hadisin mutum zai yi sallar farilla idan zai yi sallah sama da farilla ɗaya da taimama wanda yake wannan shine matabar su Hasan al-Basri cewa idan mutum yayi taimama yayi sallah azhar to in dai alwal in dai taimamar bata kare ba in la'asar tazo sai ya sake yin sallar sa ba sai ya sake wata taimamar ba sabanin jumhurin malamai su Imam Malik da su Imam Shafi'i da suke cewar kowace sallar farilla sai ya sabunta mata taimama ba a sallar farilla biyu da taimama daya amma mutum zai iya yin sallar nafila da taimama bayan yayi farilla a wajen Malik a wajen Shafi'i ma ko zai iya farin zai iya nafila ko kafin farillar ko bayan farillar da taimama bamba kun kuma bambanci bambancin a wajen Imam Malik idan kai taimama kai sallar azhar to sai kai nafila har la'asar ta yi da wannan taimama amma in la'asar ta zo sai ka sake wata taimama shi ko wajen Shafi'i in kai taimama zaka iya yin nafila kai ta nafilar ka sannan azhar ta zo kai sallar azhar bayan azhar din ma kai ta nafilar ka amma in la'asar ta zo kai ma sai ka sake sallah me yasa su waɗannan malamai suka ce mutum ya sake sallah sabanin abin da Imam al-Bukhari ya kawo wanda Imam al-Bukhari ya karkata ga maganar Hasan al-Basri to inda kai taimama wannan taimamar matsawar bata kare ba da abin da yake kare alwala to zaka yi tasallolin da kake so na nafila da na farilla babu bambanci tsakanin su domin abin da ya tabbata ga nafila shi ya tabbata ga farilla to abin da yasa su suka sa su maliku suka saba ma ba suka saba wannan mazhab suka ce ko ta sallar farilla sai an mata taimama shine saboda Allah madaukakin sarki yayi umarni da yin alwala yayin da za a yi sallah ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ayar alwala yace idan kun ta in kun yi niyyar yin sallah to ku wanke a fuskokin ku da hannuwan ku ayar alwala in ba ku samu ruwa ba sai ku yi taimama to sai suka ce wannan ya nuna wajibcin neman ruwa ga kowace sallah saboda Allah yace in za ku yi sallah ku yi alwala in ba ku samu ruwa ba ku yi taimama saboda haka kaga in lokacin sallah ya zo kamar wannan umarnin ya zo kenan ku yi alwala saboda haka sai ka duba ka gani akwai ruwa in baka samu ruwa ba to sai ka yi taimama kaga koda kana da waccan taimamar in lokacin sallah ya zo sai ka sake neman ruwa in baka samu ruwa ba sannan sai ka yi taimama dan haka suka ce ko ta sallar farilla za a yi mata taimama ta wannan shine mazhabar Malik sun duba ma'ana ne kuma wannan magana ta su tana da ƙarfi ta wannan fuskar tunda babu nassi da yace ba za ka babu nassi da yace wato idan kai alwala in kai taimama idan wani lokacin sallah ya zo ba za ka duba sharadin yin taimama ba tunda ita taimama ana yin ta da sharadi ne to amma shi Imam al-Bukhari ya karfafa wannan da ya karfafa mazhabarsa da wannan hadisin na Abu Dharr cewa kasa da ake taimama da ita ta ishi mutum musulmi alwala in dai bai samu ruwa ba ko da shekara 10 ne to raka tunda sai isa ba sai ka sake yin wata taimamar ba idan lokacin sallah ya zo wannan shine sabanin malamai akai amma Imam al-Bukhari ya rinja yadda kaunin shi Imam al-Hasan al-Basri na'am Abdullahi dan Abbas yayi limanci ga mutane alhali yana da taimama wannan ya nuna cewar mutumin da yake da taimama ba koma bayan wanda yake da alwala bane ba wai tsarkinsa ragagge bane yanda har za a ce ba zai yi limanci ga masu alwala ba ga mutane an zo za a yi sallah su duk suna da alwala liman sai ya taimama ya ce haba akramaka duk da kai ne liman kale mai alwala ya mana sallah mana saboda ana ganin wanda yake da asali a kawo wanda yake da badal maimako ya zama to shine zai tsaya a gabansa to sai ya nuna ya kawo wannan asar din na Ibn Abbas dan ya nuna kan cewa duk ɗaya ne ga mai taimama yayi sallah a matsayinsa na mamu ko kuma yayi sallah a matsayinsa na liman wanda suke bayansa masu taimama ne kamar sa kuma masu alwala domin gashi Abdullahi dan Abbas yayi na'am وقال يحيى بن سعيد يحيى ابن سعيد الانصاري يجي باب ليتي متين يي صلى اكن قصر جشري كما يي تيمما ده قصر جشري قصر جشري واتو قصر جشري يتشي قصر ده تكي واتو عند دي aka sani kasa wadda take a mai gishiri gishiri to waɗansu daga cikin abinda ya sa ya kawo wannan dan yin ishara da cewa akwai wanda suke cewa ba a yin alwala da ita saboda shi gishiri kamar ma'adani ne wato kamar ba doron ƙasa ba ne shi kuma annabi sallallahu alaihi alqur'ani cewa ya fatayamma musa'idan as-sa'id shi ne abin da yake a doron ƙasa duk abin da yake a doron ƙasa to wannan ya wannan maganar ta yahya ibn sa'id ta nuna cewar shi gishiri duk da yake ma'adani ne tunda dai daga cikin asalin jigin kasa yake za a iya alwala da shi saboda haka hatta kasar da take ta kanwa ta za a iya alwala da ita ko kasa wadda take irin ta abin nan wannan me ake ce masa kibrit sulfa farar wuta ita ma duk za a iya yin alwala da ita ana iya taba ta na in dai ba ruwa ne ya taba ta ba ai ba zai komai ba mutum zai iya taba sai ya alwala da ita da sai ya taimama duk da ita wannan ya kunshi wata matsala ta biyu wanda take ita ma akwai sabani tsakanin malamai. Allah madaukakin sarki ya ce fa'idan tayyiban, wato abin da yake doran kasa mai sarki. Abin da yake doran kasa, ya hada rairayi, ya hada dutse, duk wannan ya shi wanda yake daga cikin juz'in kasa, duk yana daga cikin juz'in kasa. To amma Imam Shafi'i bai yadda mutum ya taba dutse ya taimama ba, tunda Allah ta'ala ce wai famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu, ku shafa fuskarku da hannayenku daga wannan doran kasan. To yace babu abin da zai iya za a iya zama cewa daga gare shi, wanda wani ya nuna cewa za daga wani ba'alin sa ne wani sashi za a dauka, sai turbaya, sai kasa. Kasa ce wanda yake za ka dauka ka bar sauran, amma dutse ba za ka dauke shi ba. Saboda haka yace in dutsen ba kura ce a kansa ba, in ka sa hannunka akan dutse, in kai alwala, in kai taimama, taimaman ba kai ba. Wannan kaulin mun yi raddin sa da yanda muka zo hadisin Abu Juhayn, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba garu, kuma garun nan an san in ka taba garu, garu ba turbaya bane, ba kasa bane, sandararre ne. Duk da yake suna sun kawo riwaya kamar yadda muka ambata, wai akwai sanda sai da ya dan karkace shi tukuna, da ya dan karci garin, ya dan yi kasa ta kusa kura ta dan taso sai ya sa hannunsa. Amma mun tabbatar da cewa wannan riwayar ba ta inganta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa akan garu, dan haka mutum in ya sa hannunsa akan dutse, in dai yana daga cikin juz'in kasa, mutum zai iya yin taimama da shi. Na'am. Na'am, Musaddad ibn Musarhad. يحيى ابن سعيد شيني القطان هيك حدثنا عوف شيني وانا اكي شمس ابن ابي جميلة الاعرابي ما لم حديثي ني اما كما ينادى ينادى رأيوي وان دفكي ينادى وان رأيوي نبدا نشي انشي اما شي انشي مبارافض انشي با شي انشي سوء دا شيني فيفي تسيدنا علي اكن سيدنا عثمان idan an yi wuce iyaka shine a fifi da sayyidina Ali akan Abubakar da Umar ba tare da zagin Abubakar da Umar ba, amma zagin wani daga cikin sahabbai, wannan yafi karfin Shi'a, wannan rafizanci ake ce masa. To Auf ibn Abi Jamila yana daga cikin waɗannan, amma malaman hadisi sun karɓi riwayar sa, saboda abinda malaman hadisi suke duba gaskiyar rawi. Shi ko Auf ya shahara da gaskiya, dan har ce masa ake Auf al-Saddu mai isa matuƙa wajen gaskiya. Na'am. Abu Raja al-Utaridi ya rayu da annabi, ya rayu a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai taurayi ne, amma Allah bai sa ya zo ya musulunta ba. Lokacin fatahu Makka ya musulunta, a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta, kaga lokacin fatahu Makka shekara ta 8, amma Allah bai nufe shi ya zo daga Basra ya zo Madina ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Mukhadram ne, kuma Allah ya bashi tsawon rai, ya yi shekara 120, yana daga cikin waɗanda suka karanta Alƙur'ani daga Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari da ya je Basra ya reni makaranta Alƙur'ani. To Abu Raja al-Utaridi malamin Alƙur'ani ne, kamar yadda yake malamin hadisi, kuma mahaddaci. A cikin Ramadan ya kasance cikin tarawi duk kwana goma yake, yana limancin sallah duk kwana goma ake sauka, kwana goma sai a sauke sai a sake dawo. Kullum izifi shida. Ba sai goma ƙarshe ba, kamar yadda muka fara muke yin izifi, muke izifi shidan mu ko? Shida ne da bakwai ko? Na'am. Daga Imran ibn al-Husayn, Imran ibn al-Husayn al-Khuzai, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zauna a Basra. Yace mun kasance a wata tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, an kasa gane wace tafiya ce. Waɗansu suka ce dawowa daga yakin Tabuk ne, waɗansu suka ce dawowa daga yakin Khaibar, waɗansu suka ce dawowa daga Fathu Makka. Na'am. To mun yi tafiya cikin dare, haske da muka kasance a ƙarshen dare, sai muka sauka. Babu sauka wanda ya fi komai daɗi a wajen matafiyi irin ta, shine sauka a ƙarshen dare. Mutum ya sauka ya huta, hutu wanda za a yi a yi bacci a ƙarshen dare bayan an sha wahalar tafiya, babu mai daɗi kamar sa. Fama ayqadhana, ba abin da ya tashe mu sai zafin rana, suka yi bacci sallar asuba har ta zo ta wuce, sai zafin rana ne ya tashi wato sai da rana ta fito kenan kaga har lokacin karhancin sallah ya wuce a wata riwayar an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye zai mana gadin alfijir bilal ya ce ku je ku kwanta ni zan yi gadi ya rasulullah ya zauna ya sa taguwar sa ya kalli gabas waye yana jiran fitowa alfijir dan ya tashi sai shi ma bacci ya shage shi farkon wanda ya tashi wane ne sannan wane sannan wane yusammihim abu raja abu raja al-uqaridi ya ambaci sunayen su amma auf ya manta yace bai kiyaye wane ne na farko ba amma a wata riwayar an bayyana farkon wanda ya tashi sayyidina abubakar shine farkon wanda ya tashi to sannan kuma shine riwayar hadisin imran ibn al-husayn sannan shi na'am sannan Umar dan Khattab shine na hudun shi wannan ya kiyaye shi bai manta ba na hudun da ya tashi shine Umar ibn al-Khattab manzan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana bacci ba a tashin sa har sai ya kasance shine wanda zai tashi da kanka domin mu ba mu sani ba menene yake faruwa a gare shi a cikin baccinsa wato na wahayi cewa tunda ane masa wahayi cikin bacci saboda haka ba ka tashin ka wannan yana daga fiqhun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da Umar ya farka ya ga abin da ya samu mutane ya kasance shi kuma mutum ne mai kawai wato kakkarfa baya wato yana shi baya sassauci a cikin al'amari zai dauki wato baya ba a mai zartar da al'amari ne baya tsayawa yayi nawa ya rinka taraddudi yaya mai za a yi ya san abin da zai kuma abin da zai yi kenan na'am sai ya kabbara ya dauka sautinsa da kabbara to yana bai gushe ba yana kabbara yana ɗaukaka sautinsa da kabbara sallallahu alaihi wasallam har annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka da saboda sautin nasa da yake ji na kabbara yayin da ya farka sallallahu alaihi wasallam sai suka kai kuka zuwa gare shi abinda ya sai suka kai kukan abinda ya same su zuwa gare shi ne ce la zaira ai ba abun damuwa ba abun da za ku cutu ko ba abun da zai dame ku zai cutar da ku ko kuma babu wato ba zai cutar da ku ba irtahilu wato ku tashi kowa wato a kowa ya dauki abun hawansa a hau kowa ya hau sai ya hau wato taguwarsa sai ya yi tafiya ba wuri wanda yake mai nisa ba sannan ya sauka sai ya ce a kawo ruwan alwala sai ya yi alwala aka yi kiran sallah wannan kiran sallah na azan kamar yadda ya zo a hadisin Abu Qatada aka yi wato kiran sallah sai ya yi sallah ya yi ma mutane sallah yayin da ya sallama daga sallarsa sai ga wani mutum mu'tazilin ya keɓance bai yi sallah tare da mutane ba an tusalli ya ni a nawa ya ce me ya hana ka yawa ne ka yi sallah tare da jama'a asabat ni janazatun wala ma janaba ce ta same ni kuma ba ruwa sai ya ce alaika bisra'id ya ce to ga doron kasa domin zai ishe ka wannan shine shahidin da ya kawo hadisin a wannan babu na'am sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sai mutane suka kai kuka gare shi na kishin ruwa sai ya sauka sai ya kira wani abu raja ya kasance yana ambaton sunansa wanda ya kirawo auf ya manta amma a wata riwayar ba ta auf ba shi Ibrahim bin Hussein shi aka kira mai riwayar wannan hadisin kuma ya kira Aliyu sayyidina Ali ibn Abi Talib sai yace ku je ku ku biyu ku nemo mana ruwa ku nemo ruwa sai suka tafi sai suka hadu da wata mata tana dauke tsakanin salkar ruwa guda biyu akan ausafi hatayin suna ne dai na salkar ruwa salkar tana cike da ruwa akan raqumin akan wani raqumi naka sai suka faqala laha sai suka ce mata ina ruwa ina kika samu ina ruwa ta ce rabona da ruwa tun jiya irin wannan sa'ar da kuka same ni wanda ta samu ruwa wa nafaruna khulufan wato danginmu maza a cikin danginmu su kuma khulufan wato ana basu a baya wato ta tafi neman ruwan ta bar dangin ta bar maza aka tura ta sai suka ce mata to zo ki tafi da mutun da haka ne tace ina za mu je suka ce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan wanda ake ce masa wanda ya bar addinin sa zuwa wani sabon addini sai ce shine dai wanda kike niki ba su ce mata eh ba ba su ce mata a'a ba in suka ce mata eh kin ga sun yi muwafaka da ita akan cewa shi sabi ne in suka ce mata a'a kuma abinda suke nufi din dan ta san cewa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam za a kaita bukata ba ta biya ba sai suka samu mafita suka ce shine dai wanda kike nufin na'am fantaliki suka ce ki tafi zo ki tafi tare da mu sai suka zo da ita wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zanta masa labarin da ta gaya mushi qala yace fatanzaluha sai jama'ar sahabbai suka saukar da ita suka ce suka nemi ta saukar daga kan taguwar tata Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kawo mata ƙwarya fakarraga fihi sai ya kwarara ruwan a cikinsa daga bakin wato salkar guda biyu ko kuma wato salkar suna ne duk suna ne na salkar ruwa sannan ya daure bakin salkar sannan ya saki inda ake kwararar da ruwa wato a saman salkar a ƙasa kuma za a yi wajen da aka sa kamar famfo wanda in aka bude shi sai ruwan ya kwarara maimakon a juya salkar haka saboda yawanci tana da girma in tana da girma aka ce za a juya sai ruwan ya zube gaba daya to shine al'adali ziyadar al-Tabarani ta nuna cewar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi ruwan daga ciki sai ya yi tofi a cikinsa ya yi tofi sai ya mayar da ruwan cikin salkar wannan shi ne ma'anar kwancewar da buɗewar na'am sannan aka yi shela a cikin mutane usku ku sha wato da kanku wasaku ku shayar da dabbobinku wanda ya so ya shayar da abin hawansa ma ya shayar sai a ƙarshen abin da ya kasance na wannan sai ya ba ma wannan mutumin da janaba ta same shi ya ba shi ƙwarya ta ruwa fa afridhu alayka je kaka kwarara ki a kanka wato je kai wanka ma yuhalu tana ganin abinda ake yi da ruwanta waymullah rantsuwa ta da Allah nake an ta wato an kyale mata ruwan nan naka an rabu da ita wallahi yana wato kamantuwa ya zuwa gare mu cewa wallahi ta fi cika bisa lokacin da aka fara ɗiban ruwa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku tattaro mata wato ku haɗu ku hado abubuwa gare ta sai suka hado mata tsakanin dabinan ajwa da kuma wato da daqiz shine wato gari da kuma konannan gari wato shine kamar wato konannan gari wanda shi ruwa za a sa kawai sai a mayar da shi ya zamanto faro faro shi ko wancan daqiq din wanda ake yin kulli da shi ne ayi gurasa dan shi ne bambanci tsakanin tawiq da addaqiq na'am har sai da suka tara abinci gare ta sai suka sanya abincin a cikin tufa suka dauki wannan kayan abincin akan suka dora akan raƙumin nasa suka sanya wato wannan tufar da aka sanya kayan abincin a gabanta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kin san ba mu rage miki komai daga cikin ruwanki ba ko sai dai Allah shine ya shayar da mu sai ta zo ma mutananta alhali wato ta dauki lokaci ba ta tare da su wato an tsare ta daga gare su lokacin da take tsammanin za ta zo ba ta zo ba sai suka ce ke wance ne ya tsare ki ne ya tsayar da ke sai ce abun mamaki waɗansu maza biyu sun haɗu da ni sai suka tafi da ni zuwa wajen wannan wanda ake ce masa asfabi wanda ya bar addinin sai ya kama wani sabon addini sai ya aikata kaza da kaza to na ce wallahi shine wanda ya fi kowa sihiri tsakanin wancan da wancan wato shine ta yi haka da hannun da yan yatsunta guda biyu tsakanin wancan da wancan wato tsakanin sama da ƙasa ta yi nuni da hannayenta al-wusta was-sababa al-wusta shine wannan na tsakiya was-sababa wanda ake tasbihi ta yi haka wato tsakaninsu wato tsakanin sama da ƙasa sai ta ɗaukaka su ya zuwa ga sama tana ni as-sama'a wal ard wato sama da ƙasa aw fara wato duk in ya tsunta daga sama sai haka ko kuma dai shi lalle wallahi shi manzon Allah ne da gaskiya to rutuni sun kasance bayan wannan lokaci bayan wannan waƙiya da ta faru suna kai hari akan wato dangi wanda suke kewaye da ita daga cikin mushrikai kabilu da suke kewaye da ita na mushrikai amma jama'ar wato jama'ar ta wanda take a cikin su ba ta kai musu hari suna kyale su to wata ran sai tace ma mutananta ma ara ni atawa sai ko ma urani ma ura bana zato ma ara bana gani na'am cewa waɗannan mutanen suna barinku ne da gangan wato ba wani abu ne yasa wato da gangan suke barinku ba wai kuskurewa suke ba da gangan ba sa kawo muku hari fa halakum fil islam to me yasa ba za ku musulunta ba sai suka bita sai suka shiga cikin addinin musulunci na'am qala abu abdullah babu a cikin naku nusa qala abu abdullah imam al-bukhari yace faba'a kharaja min dinin ila ghayrihi ya bar addini ya zuwa ga wanin sa wa qala abu al-aliya ar-riyahi yace as-sabiina wa fi nusratin as-sabiuna firqatun min ahli al-kitab wata jama'a ce mabiya addinin ahli al-kitab yaqra'una az-zabur da suke karanta zabura wannan hadisin ya nuna na farko dai kun ga wajen kasancewar sahabbai ba sa tashin Annabi sallallahu alaihi wasallam in yana bacci ya nuna ladabinsu da kuma kulawarsu da saninsu na halin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Sayyidina Umar yanda yazo yana yin kabbara wani ya nuna ladabi ya dauki al'adar ladabi bai ce a ai sallah ce tunda sallah ce ai sai mu tashe shi bai kamata mu kyale shi ba mu tashi mu sallah amma sayyidina Umar me yemakon ya haka sai hada maslahar guda biyu da maslahar kada su tashe shi daga bacci da aikin kansu da kuma maslahar ayi abin da zai tashi shi sai ya rinka kabbara kuma wajen amfani da kabbara ya nuna fikihun sa sai ya amfani da lafzin da kabbara da yake ake kiran sallah sai ya rinka yin kabbara ba kiran sallah yayi ba sai kawai ya rinka kabbara Allahu akbar Allahu akbar yana dauka muryar sa to wanda wannan ya nuna ya nuna fikihun sa radiyallahu anhu to sannan wannan ya nuna bacci har lokacin sallah ya fita wannan kuma ya afku an ce sau ɗaya ne an ce kuma ya afku sama da ɗaya domin wannan kissar an ruwaito tamkarta da hadisin Abu Qatada wanda yake nuna sabani akan kissar wanda yake nuna abin ya afku sama da sau ɗaya a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin wannan akwai kwantar da hankalin sahabbai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu la bayr babu damuwa kwantar da hankalin su wanda haka ake so shugaba yayi idan yaga abin da yake hankalin mutum zai tashi akan abin da bashi da laifi sai kwantar masa da hankali dan wani lokaci yayin tashin hankalin sai shedan ya shiga sai ya bata tsakaninsa da Allah ko ya sanya masa mummunan zato ga Allah ya sanya shi laifin da yayi ya sanya shi abin da yayi ba laifi bane har ya je ya fada cikin laifin to shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar musu da hankali a dayin hadisin Abu Qatada sai ce laysa fi nawmi tafriq babu sake a cikin bacci idan mutum yayi bacci har ya farka babu sake to amma da sharadin cewa mutum yayi tanadi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tanadin yace Bilal ya musu kiyo kuma kamar yanda yace mutum kada wato ya tsaya yana hira bayan sallar isha saboda hira bayan sallar isha in ta kai mutum ya zuwa ga wato yayi bacci da samu sallar asuba ba to nan yayi sake amma in yayi tanadi ya kwanta da wuri sannan duk da kwanciyar sa da wuri ya zamanto bisa al'ada ya san zai iya tashi kuma bai tashi ba to anan sai a ce laysa fi nawmi tafriq wato babu sake a cikin bacci to sannan wajen yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa ya dauki kowa ya hau abun hawansa a bar wajen ya nuna babu laifi sallar da ta kubce a jinkirta ramata ba daga ta kubce din in aka yi jinkiri zai zamanto jinkirin ya zamanto ƙara sabo ne ba a'a in akwai maslaha akan haka to an yi sabani wajen maslaha me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a bar wajen a wata riwayar ya ce wannan wadi ne wanda shaydan ya halarce mu a wajen halartar shaydan ba wai yana nufin wato halartar shaydan yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne dan ya dada daman Bilal sai ce ya halarce mu har ya sa kansa a ciki ba cewa yayi Bilal ya halarta ba dan kada Bilal ya ji ba dadi sai ce shaydan ne ya zo mana alhali ko shaydan Bilal ya zo ma dan shi ne yake gadin wanda baya baccin shi shaydan din ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana ma sayyidina Abubakar kamar yadda ya zo a cikin muwatta yace haka shaydan ya rinka jijjiga Bilal kamar yadda uwa take jijjiga ɗanta don ta yi bacci har sai da ya bacci to sai yace su bar wajen to wanda yake nuna cewar wuri wanda aka san cewar an samu tasirin shaydan to yana da kyau a bar shi in za a yi ibada shi yasa Imam Al-Qurtubi yakan ce idan mutum ya yi dinki irin wannan ta same shi kada ya salla a wajen shine har malamin mu Sheikh Muhammad Al-Mukhtar yake cewa in a ɗakin ne idan kai bacci har sallah ta kubce maka to kada kai salla a wannan ɗakin ka je wani ɗakin kai salla ka je wani ɗakin in kana da wani ɗakin kenan baka da shi ka je soro sai ka je kai wato dai ka bar wajen waɗansu kuma suka ce illar shine gafala wato sun yi rafkanu wato sun nutse a cikin bacci dan haka yace wurin da yake an samu wato gafala to kada mutum yayi ibada a wajen ya bar wajen ya je yayi a wani wajen wannan duk alal qaul da kan cewar wato wannan ba hususiya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin fadin cewar shaydan ya zo yayi ma Bilal jijjiga yayi masa ya jijjiga shi har yayi bacci ai ba za a iya sanin wannan ba sai daga yanzu dan haka wadansu suka ce wannan magana cewa wai mutum ya canza waje yayi sallah dan yayi bacci bai taso ba wannan hususiya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine yake da sanin cewa shaydan din ya zo da haka aka yi wannan umarnin da yayi ba abu ne wanda za a yi koyi da shi ba saboda ya kunshi wani abu na bada labarin gai wanda yake mu ba mai samu sani ba to amma muka dauka kan cewar da ma'anar gafala ne to wannan ikin wannan abin da al-Qurtubi ya faɗa ya tafi domin gafala babu wani abu wanda yake na gai wato an yi samu rakkanuwa da bacci da har ya sa lokacin sallah ya fita to sai a bar wajen da wannan abin ya faru a je wani waje daban wannan zai iya zamantowa asali na wannan sannan cewar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ai kiran sallah ya nuna sallar da lokacin ta ya wuce ane mata adhan ane mata kiran sallah ba sai sallar take cikin lokaci ba haka dalika ya nuna kan cewar an yi jami'i ya nuna kan cewa idan mutane suna tafiya lokacin sallah ya wuce musu gabaki daya ko suka hadu dukkaninsu za su yi sallah waje ta kubce musu za su iya yin jami'i kamar yanda suka yi jami'i wajen sallah asuba bayan lokacin ta ya fita sannan kuma wannan hadisin a cikin fadin wannan sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata me ya same ka kun ga nuna wannan sahabin ya nuna yayi ladabi munazil ya kebance kansa wanda haka ake so shi yasa aka ce ma mata wajen sallar idi wanda take al'ada su kaurace su nisanci wajen da ake sallah saboda kada mutum ka zo mutane suna sallah kai kuma kana cikinsa amma baka sallah sai ka kauce ka je nesa da su ka ware kanka idan kana da wani uzuri da zai sa ba za ka yi sallah ba kamar yanda yayi to kuma a cikin akwai mulaqafar annabi sallallahu alaihi wasallam yace me yasa ne ka baka yi sallah da mu ba bai ce maka kai me yasa baka yi sallah ba sai ce me yasa ne ka wato ya san cewa yana da uzuri ma'ana bayyana mana uzurinka to kuma da yace masa gashi nan ga uzurinsa yana da janaba babu ruwa sai yace masa to ai yin taimama za ta ishe ka wannan ya nuna kan cewa mai janaba zai iya yin taimama kuma wannan ya nuna kan cewar ya halatta a yi istihadi ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ne domin bai hana shi ba bai ce masa me yasa baka zo ka tambaya ba kafin ka ware kanka kada kai sallah tare da mu ke kawai tunda istihadi yayi ya san bai san hukuncin cewar mai janaba yana taimama ba yaje yana da janaba kuma babu ruwa da zai yi wanka maimakon yayi taimama yayi sai ya kaurace maimakon kuma ai maimakon yaje ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zan yi sai ya istihadi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ikirari ya tabbatar da shi akan istihadin sa wanda ya nuna a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna istihadi ko da yiwuwar kan cewar su je su tambaye shi samu nasi na haka babu laifi me malami zai iya yin istihadi ko da zai iya yiwuwa ya bincike ya samu nasi idan ya zamanto cewar bai yi binciken ba yayi istihadi ba za a ce yayi tafsiri ba za a ce ya saba ba tunda istihadi ne kamar yadda sahabbai suka yi istihadi tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da su to sannan kuma wannan kissar ta nuna kan cewar ta nuna kwataitarwa akan sallar jama'a hatta lokacin sallah ya fita amma aka yi sallar jama'a da kuma kan cewar mutum ya bar yin sallah tare da masu sallah a lokacin da suke nan abun aibatawa ne ga wanda yake yin haka in ba yana da uzuri ba inda ba na haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa me yasa baka yi sallah tare da mu ba ba a san mutane ana sallah mutum ya zamanto shi ya ware baya sallah sai dai in yana da uzuri kamar alal misali suna yin sallah shi kuma ba shi da alwala kamar yanda wannan yake ko kuma mace ce suna alwala suna sallah ita kuma ba ta sana cikin halin al'ada amma kamar ko matafiyi ne shi yasa aka ce matafiyi idan ya zo ya samu jama'a ta masallaci suna sallah ta musulmi ya shiga ya sallah tare da su shine ya fi bisa ya ware kansa ya koma gefe ya ce bari tsaya sai sun gama sallah sai in tashi in kasaro aka za ka ce a malam ya baka shiga kai sallah ba sai ce a aini kasaro nake shi yana ganin wai ruko yake da sunna an ce kasaro ta fi a cika sallah wani lokaci ma mutum ya irin wannan sai a ce masa dan ta'addanci ne jira yake yi mutane sai an yi ruku an gafala sannan ya tayar da bam ko ba haka ba to kaga wannan shi yasa aka ce mutum ba a barin shiga cikin masallata a yi sallah in ba da wani uzuri ba to da dai kuma masail da dama waɗanda suke shi kuma a cikin wannan kissar tare da wannan matar da irin ladabin sahabbai da kuma albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maslahar kaddamar da abinda dan adam zai sha da abinda zai shayar da dabbarsa akan maslahar yin wanka na janaba inda sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kowa ya sha wanda zai shayar ma ya shayar sai bayan sai shayar sannan ya ɗebi ruwa ya ci jika kai wanka kaga ya nuna bukatar sa daraja ta biyu take idan da bukatar sa take a darajar farko da shi za a kaddamar domin me domin halin sa yana da badal zai yi yin taimama amma wanda yake ku bashi da ruwan sha me zai sha me yana da badal bashi da wani badal ba zai shaya shi ba to sannan kuma wannan hadisin ya nuna cewar babu laifi a amfani da talkar ruwan mushrikai matsawar ba a sami yakinin cewa akwai najasa a cikinta ba da kuma fa'idodi dai na wannan hadisin sauran za su zo insha Allah in mun zo a cikin kitabu sala domin Imam al-Bukhari zai sake maimaita wannan hadisin a cikin kitabu sala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وعلى سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أكاكم أمس تنبيوي أكوي بياني يدى أكا كشي كتا أن دا أكا تارا ساتن ديوشي أمنا أكا تارا دوشي سإن دي بير بغري هدو تو أنسي ويا يوم حتلا ما سكركم واحد ثمانين دي بير بدا تلاتين ديو masu karfin wa 330 guda 6 masu karfin 40 guda 10 gabaki daya 65,800 an sai abin da yake rike kwarkwaron abin da yake rike a komputula shi kuma na 2,600 aka sai ma generator batir 27,000 saboda ta yi tashi 95,400 har yanzu akwai buƙatar wato fitulu da za a sa a filin sukuwa saboda motoci wajen parking yake dama lokacin da muka nemi taimakon jama'a yana ɗaya daga cikin abin da ake niyyar a yi shine a sanya ƙwayayen fitulu masu haske a cikin filin sukuwa saboda wato ya taimaka ma 'yan hizba da suke sa ido akan dukiyoyin al'umma ababen hawan al'umma da aka zo saboda yanzu akwai buƙatar ƙarin taimakon jama'a domin a kai waɗannan tsayayyen fitila Allah maɗaukakin sarki ya karɓa Allah ya saka da alkhairi to wannan ya ce sai mu ce tambayoyi wannan ya ce Allah ya ƙara wa mana lafiya amin shin mutum ya samu ya ɗebi ƙasa ya ajiye a gidansa saboda yin taimama wato kuma ya kore da yi saboda kubucewar lokaci an ce in kun tuna wancan karan mun ce waɗansu daga cikin magabata sun faɗa haka cewa matafiyi kamar yadda yake matafiyi zai guzurin ruwa to ya guzurin ƙasa amma waɗansu suka ce bid'a ce yin haka saboda haka ita kwatirɓaya in dai ba gida ne wanda yake ko ina tayi ai ko gidajen ma da suke ko ina tayi ai ba a rasa kasa dai ka dan fito kofar ɗakin ka ko kofar gida ka samu kasa da zaka sa sai sai mama amma kace har sai ka je ka ajiye kasa a cikin gidanka wannan baya daga cikin wataƙila abin da ya sa magabata ba su yi haka ba saboda ba ka buƙata saboda kasa tana nan ko ina ba sai an ce a tanade ta ba to mu ma kuma yanzu halin namu ai ba mu kai yanda yake za a ce sai an yi ta ba irin kasashen turai bane a kasashen turai sai ka ce haka tunda a kasashen turai in ba akwai gadin ba in ba akwai lambu ba wanda aka san inda ake shuke-shuken fulawa a gida yawanci gabaki daya ba inda za ka samu kasa in ba kwalta ba suminti ko tile abin ko interlock ko ina ba za ka samu kasa ba babu tsakar gida babu to a cikin irin wannan sosai a ce mutum zai iya yin tanadin abinda zai yi taimama da shi saboda irin wannan in wallahu ta'ala sannan wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh amma idan haka ne to ko mutum alwala yayi idan lokacin wata sallar ya zo to sai ya sake alwala kenan kamar yadda ayar ta nuna kenan zahirin ayar haka ya nuna, amma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan zahirin ba a aiki da shi, saboda abinda ya lokacin fatihu Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla hudu da alwala daya. Sayyidina Umar yace na ganka kai wani abu baka kasance kana yi ba, yace nayi ne daga wato da niyya ne ya Umar, wato da manufa ne shine dan a gani a san cewa ba dole ne idan mutum ya tashi yin sallah sai ya sake alwala ba. To kaga madlulun wannan ayar akan alwala, abinda ayar ta nuna akan alwala an togaje shi da wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda ta istidlalin jumhur sai ya zamanto yana nan akan cewar taimama in lokacin ya zo ko da mutum ba shi da tsarki sai ya tashi ya nemi ruwa kafin a ce ya halatta hukuncin taimama ya hau kansa. To amma a bisa waɗanda suke cewar suke tafsirin ayar ta, ai wannan ayar mujmal ce, tana da fuska da dama. Ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalah, waɗansu fassara ta idza aradtumul qiyam, in kun yi niyyar tashi ku yi sallah. To wannan shine wannan tafsirin. Akwai wanda suka fassara ta da wata ma'ana daban, shine tafsirin Zaid ibn Aslam, ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati muhdithin, idan kun tashi za ku yi sallah alhali kuna halin kai rashin tsarki. To kaga inda wannan ma'anar ne istidlalin jumhur shi ma bai zo ba, sai ya zamanto cewar idan kana da taimama lokacin sallah yayi, ayar ba ta sa ka a cikin wanda aka ce su je su yi alwala ba, in ba su samu ruwa ba su yi taimama, tunda tana magana ne da waɗanda in suka tashi za su yi sallah alhali ba su da alwala, alhali ba su da tsarki, kai kuma kana da tsarki. Saboda haka shi yasa dai matsalar su kansu jumhur ba wai magana ce rumqus ba, za a ce magana su ita ce ta furin jayi, magana su Imam al-Bukhari da su Hasan al-Basri ma tana da ƙarfi, musamman a wannan tafsirin na Zaid ibn Aslam wanda ita ma ayat da ita suka dogara da ita. To amma wannan sai a koma zuwa ga annabar da kuma neman waɗansu ƙarin waɗansu dalilai wanda kowa zai rinjayar da matafarsa. Mutum ya yi ihtiyar cewar inda zai yi sallah in ya yi taimama wani lokacin sallar ya zo yana buƙatar ya sake yin alwala, a yana buƙatar alwalarsa bata kare ba, ya sake yin taimama. Yawanci wannan yana zuwa ne ga marasa lafiya, mara lafiya yana asibiti ko yana kwance, ba zai iya tashi ya yi alwala ba, ba wai babu ruwan ba ne, akwai ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba saboda rashin lafiya. To a cikin irin wannan hali in ya yi taimama ya yi sallar azhar, idan la'asar ta zo a ce sai ya sake neman wani ya sake kawo masa ƙasa ya yi taimama domin ba zai iya tashi ba. To a bisa ƙaulin jumhur kaga akwai mashakka a gare shi. Sauki shine in dai da alwalarsa ba, in dai taimama, in dai tsarkinsa bai warware ba, sai ya salla da wannan taimamar komai adadin sallolin da zai yi, kuma wannan hadisin ya nuna haka. To a cikin irin hali na wannan sai a nema masa sauki ya zamanto ya riko da maganar su Hasan al-Basri da su Imam al-Bukhari, wallahu ta'ala a'lam. Wannan yace assalamu alaikum, wa alaikum assalam, Allah ya kai tuwali da tsara basira da nisan kwana, amin. Yace ni na kasance mutum ne wanda bana iya yin wankan janaba da daddare sakamakon jin sanyi da tsoron kamuwa da rashin lafiya. Kasancewar haka ina yin taimama, ina tafiya masallaci da asuba domin samun jami'i. To ba to hakan yana da wani inganci a shari'a? A'a, gaskiya wannan ba shi da inganci a shari'a. Ka ɗumama ruwa, ka yi wanka, ka je ka yi sallah a cikin jama'a. Idan yayin da ka ɗumama, in ka ce za ka ɗumama ruwa, za ka rasa sallah a cikin jama'a, ka ɗumama ruwa ka yi sallah ce kaɗai. Ba a halatta wa mutum ya yi taimama don ya samu jami'i. Mun sha maimaita wannan, ba a taimama don a samu jami'i, sai dai ana taimama don a samu lokaci kafin ya fita. Kuma kasancewar al'adarka kana wato kana jin tsoron wankan janaba wato cikin dare saboda gudun mura da gudun rashin lafiya, kwarai gudun rashin lafiya uzuri ne don rashin amfani da ruwa. To amma sai kai amfani da ruwa wanda yake ɗumamamme, ka ɗumama ruwa, sai dai kuma idan kace kai in kai amfani da ruwan koda mai dimi ne ai iska in ta buga ka za ka yi mura za ka yi ciwon kai za ka yi rashin lafiya to wannan kuma wani uzuri ne na jin sai ka kware a ba za a ce maka neman magani ba abu uzuri ne wanda yake ba abu ne wanda yake galibi ba yake shi kuwa annajir wanda yake da wuya a same shi ba a hukunci da shi a cikin shari'a saboda wannan yanda kake dan haka wannan wanda kake sai ka yanda kake yi sai ka gyara kuma wanda kake in ba kaga irin wannan wancan ma fa wanda kai in ba fatawa ake maka ba kana cikin hadari dace duk sallolin asubuhi sai ka rama in kawai kai ne kake taka kai ba fatawa ake maka ba duk sallolin sai ka rama to amma dai insha Allah raka Allah ya sauka na'am idan mutum ya yi mafarki ya canza waje a ya canza kwanciyarsa ne ya canza kwanciyarsa ya canza inda yake fuskanta ba wai ya canza waje ba wannan kuma ai bacci ne ba ibada ba wannan ana maganar ibada ne wannan tahwil din hawalawa to gaskiya kam suna faɗa dan suna cewa ma kamar yanda akan ce idan mutum ya yi gangadi lokacin da ake huduba ta sallar juma'a ya tashi ya canza wuri yana daga cikin abin da suke kawowa saboda gangadin kamar nau'i ne na gafala idan mutum ana hudubar juma'a bacci ya dame shi ya shige gangadi to ba kawai ya ta girgije baccin ba ya tashi ya bar wajen ya koma wani wajen ya zauna domin yin haka din yana daga cikin abin da ake ganin wato zai canza halinsa daga halin tasirin shedan ya zuwa ga halin rashin tasirin shedan wato min babu tafa'ul ne kyakkyawan fata babun tafa'ul ne babun kyakkyawan fata to nawa aka samu sun faɗa nawa ne suka samu ko ba za a faɗa ba to akwai na akwai yan uwa da yan uwanmu wanda muka yi rashin su akwai Alhaji Garba Dogara wanda ranar Litinin Allah ya masa rasuwa shi mun sha yi masa addu'a nan akan rashin lafiyarsa amma Allah maɗaukakin sarki ya sauka ya yi ajalinsa ya zo muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa jinyar da ya yi Allah ya sa ta zamanto masa kafara a gare shi Allah ya sanya aljanna makomarsa Allah ya haska kabarinsa ya yalwata masa a cikin kabarinsa ya ɗaukaka darajarsa a cikin bayinsa salihai haka zalika akwai Alhaji Uba Musa shi ma Allah ya masa rasuwa akwai Alhaji Anas dan maliki shi ma mahaifiyarsa yau da safe Allah ya mata rasuwa duk muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu Allah ya sa aljanna makomarsu Allah ya ɗaukaka darajojinsu a cikin salihai haka akwai Alhaji Bello Isa Bayero an yi masa aiki ba shi da lafiya shi ma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya ba shi lafiya Allah ya gaggauta masa waraka Allah ya sanya wannan jinya da yake zamanto masa kafara Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha إلا أنت اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.